This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Niger, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol, dukkan akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Usman Kabara. Shugaban kasar Amurka Barack Obama na dada kare shirin yarjejeniyar da aka cimma daga Iran da masu suka a siyasance a cikin Amurka don shawo kan matsalar nukiliyar kasar Iran. Haka kuma rundunar sojan Amurka ta ce ta tura jiragen yakin sama sumfurin F-16 zuwa wani sassa na mayakan sama a kasar Turkiya, a yayin da hare-haren jiragen saman yakin kawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da yin garan bawul a siyasar kasar don kakkaɓe cin hanci da rashawa.
To, bayan kun gama shan labaran duniya, za ku ji cewa
kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta kafa don binciko musabbabin matsalolin tsaro da ake samu a wasu ƙananan hukumomin Jihar Plateau ya gano cewa al'umma da dama na da makamai a hannunsu.
To, haka kuma muna da rahoto a kan korar fiye da ma'aikatan wucin gadi 2000 da gwamnatin Jihar Kano ta yi, sai kuma rahoto a kan wasu gwamnonin jihohi da suka soke biyan wato kai mutane aikin haji ko kuma wato yin aikin haji. Kamar kuma kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Amurka Barack Obama na dada kare shirin yarjejeniyar da aka cimma daga Iran da kuma masu suka a siyasance a cikin Amurka don shawo kan shirin nukiliyar kasar Iran. Mr. Obama ya yi watsi da maganar saƙon Twitter da babban jagoran kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi na nuna shugaban Amurka a matsayin kamar wanda ya ritsa da bakin bindiga. Ya faɗi haka ne a wata hirar da gidan talabijin na CNN inda aka yi da shi, inda yake cewa yana tunanin saƙon na Twitter martani ne ga maganar da ya taɓa yi cewa da ba a samu cimma matsayar diplomasiya ba game da yarjejeniyar ta nukiliyar Iran, to da Amurka ta yi duk mai yiwuwa ko da kuwa da ƙarfin soja ne. Obama ya ce don haka wannan magana ta Khamenei ba wani abin jani in jaka ba ce. Ya kuma faɗa a hirar tasa da Farid Zakariya na CNN ɗin cewa yana sa ran wannan yarjejeniya za ta zama hanyar samun haɗin kan da zai jagoranci yadda za a warware matsalar ta'addanci da 'yan ta'adda a Siriya da ta ƙi cinyewa.
Rundunar sojan Amurka ta ce ta tura jiragen saman yaƙi samfurin F-16 zuwa wani sansanin mayakan sama a ƙasar Turkiya, a yayin da hare-haren jiragen saman yakin kawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS a ƙasashen Iraq da Siriya. A watan jiya, ƙasar Turkiya ta buɗe sansanin mayakan sama a taron dangin da ake wa kungiyar ISIS, a yayin da a lokaci guda kuma ita kanta ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan 'yan kungiyar Islamic State ɗin da kungiyar 'yan awarin Kurdawa ta PKK. Daga sansanin mayakan saman Aviano da ke ƙasar Italiya aka tura jiragen saman yakin guda 6 da jami'an tsaro 300. An ci gaba da kaiwa sansanonin kungiyar Islamic State hare-hare cikin dare, a yayin da hare-haren jiragen saman yaki na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka kai hare-hare 15 a Iraq da kuma 7 a Siriya. Turkiya da Amurka suna shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren haɗin gwiwa domin fatattakar ƴan yakin sa kan kungiyar ISIS daga wani yankin Syria da ke kusa da kan iyakar kasar da Turkiya.
Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da abin da ya kira sharar yin kuskurewa ga siyasa da niyyar kakkabe cin hanci da rashawa a kasar. Ya bayyana rushe guraben mukamman mataimakan shugaban kasa guda uku da na mataimaka guda biyar na Prime Minister. Kakakin gwamnatin kasar Sa'ad Hadithi ya fadawa gidan talabijin din kasar cewa ƴan majalisar zartarwa ne suka bullo da wannan bukatar da za su mika wa majalisar kasar. Wannan shirin na yin garan bawul ya biyo bayan zanga-zanga a biranen Iraki wadda ta nuna yadda cin hanci da rashawa ta yi wa gwamnati katutu har ta kai ga ƴan kasa ba sa iya samun wutar lantarki duk da tsananin zafin da ake yi. Shugaban ƴan shi'ar kasar da Sheikhin Malami Ayatollah Al-Sistani suna goyon bayan yunkurin. Mataimakin Prime Minister Baha Al-Araji da shi ma kakkaba za ta shafa da ya ce ya goyi bayan abin duk da yake abin ya zo masa a bazata. Sannan kuma shi ma wanda zai shafa din ya bayyana cewa wannan kakkaba da za a yi ya kamata a ce an bi ne kamar yadda in an kama masu laifi za a ce su suka yi laifi. Mataimakin Prime Minister na bangaren ƴan sunni shi ma ya nuna gamsuwarsa da lamarin na shirin garan bawul.
Ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin sake kai wani mummunan harin ƙunar baƙin wake a ƙasar Afghanistan kwana ɗaya bayan da tashin bama-baman ta'addanci suka kashe fiye da mutane 50 a ciki da kuma kusa da Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan. A wata sanarwar da ta turo wa muryar Amurka, ƙungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tashin bam a ranar Asabar a gundumar Kanabad da ke lardin Kunduz a arewacin ƙasar. Jiya Lahadi, jama'a Afghanistan suka ce yawan mutanen da suka mutu a sakamakon tashin bam ɗin ya ƙaru zuwa 29. Yawancin waɗanda aka kashe ƴan yaƙin sa kai ne da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar. Haka kuma ƙungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tura ‘yan harin ƙunar baƙin wake guda uku domin su kai hari a kan wani sansani a ranar Juma’a, wani sansanin mayakan Amurka na musamman da ke kusa da filin saukar jiragen saman birnin Kabul. ‘Yan kwangila farar hula takwas da wani sojan Amurka ne aka kashe a harin. Tun da farko a ranar Juma’a, wani mai harin ƙunar baƙin wake na Taliban ɗin da ya yi shigar burtu sanye da rigar ‘yan sanda ya tarwatsa kansa cikin cunkoson kurata a makarantar horon ‘yan sandan Afghanistan a Kabul. Aƙalla mutane 27 aka kashe kuma fiye da mutane 25 suka ji rauni. To amma har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin da wata motar a kori kura ta kai a ranar Juma’a a kan wata unguwa a birnin Kabul da ya kashe aƙalla mutane 15 da kuma raunana mutane mai tanda 40, yawancinsu farar hula. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoton cewa kwamitin da Majalisar Wakilan Jihar Plateau ta kafa domin binciken musabbabin rigingimu a wasu ƙananan hukumomin jihar ya gano cewa al'umma da dama sun mallaki makamai.
Cewar shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi, kwamitin ya fara aiki kuma ya fahimci cewa
mul aba'isin dalilan tashin hankalin nan akan wurin kiwo ne. Ina ne shanu na zai je yi kiwo, ina ne kuma bai kamata ya je yi kiwo ba. Akwai wurare da tun ba yau ba Fulani ba sa kiwo a wa'annan wuraren, ana kiran su reserve areas. Yau zaka samu Fulani na kiwo a wannan wuraren. Akwai gonakin birom da dabba bai kamata ya shiga ciki ya ci amfanin gona ba. Zaka samu wasu Fulanin ba duka ba sukan bar dabbobinsu su yi barna wa birom. Haka ma birom inda da shanu yake wucewa ne labi na shanu, yau zaka ga wani birom ya je ya kebe yana gona a wurin ya hana shanu kai wucewa. Haka kuma lambu na birom da bai kamata shanu ya je ya kiwo a ciki ba, zaka ga wani wasu Fulanin ba duka ba sun bar shanu kansu su yi kiwo a wurin. So wannan sai ya janyo kashe shanu da yake akwai makamai a hannun mutane a wa'annan kananan hukumomi da fulanin da birom duka suna da makamai hannunsu ba a yin hakuri idan shanu yazo ya ci amfanin gona sai kaga birom ya kashe shanu haka kuma idan fulani ya ga birom a gona sai kaga fulani ya kashe birom amma mun gane shugabannin su na birom mun gane shugabannin su na fulani kuma muna nan muna tattaunawa da su muna kyautata zato da izinin Allah za a fahimci juna daga karshe mun fahimci cewa bindigogi da kuma kayan fada yana hannun mutane da yawa kuma duka garin da aka samu makamai dole zaka samu rashin zama lafiya so mun gane haki ne akan majalisa mu yi doka da zai rage yawo da makamai a hannun mutane mu yi doka da zai karfafa jami'an tsaro wurin ganin cewa duk wanda aka ganshi da makamin da doka bai yadda a ganshi da shi ba an karbe wannan makami ayi doka wa masu kera makamai a san su wa za a masu makami kuma a san an kera makaman da doka ya yadda a kera wa mutane
su ko shugabannin al'ummomin sun yi na'am da aikin committee
sunana da Edward Gyang Bot Dagum Raina Barkin Ladi local government area a dinka doka hukunci matuka mai tsafi ga duk wanda ya yi irin wannan shine zai kawo sosatan wannan abubuwan
Muhammad Adam Muhammad secretary mai Allah na barikin ladi matsalan baflata ne kusan duk duniya daya ne shanun sa in ba a taba su ba makiyayi ba a taba shi ba to shi bai da wani damuwa ko baka bashi komai ba ma a gwamnatin ka in dai shanun sa lafiya mai kiwon sa lafiya ya je ya kiwa ya dawo lafiya shi alhamdulillah sulhu sasantawa sulhu zama tare da makiyayan da manoma da makwabta da makwabta a zauna cuɗanya zama tare kar a raba angowi
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab daga can Abuja kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya aika da rahoton cewa gabanin fara jigilar alhazan Nigeria don aikin hajin bana wasu jihohi sun soke al'adar daukan nauyin mutane da yawa da suke biya musu kujera
wasu jihohin ma sun soke irin wannan al'ada har ma da rage yawan jami'an da akan tura don kula da jin dadin alhazan shin me masu ruwa da tsakiya harkar aikin haji ke ganin riba ko akasin hakan ga lamuran aikin haji ita ce tambayar da naiwa ɗaya daga shahararrun sakatarorin alhazai daga arewa maso gabas Usman Gurama
gaskiya magana gyara kam gyara ne mun sani Nasiru yanzu kaman mu a jihar Gombe ni na tabbatar maka Allah ya sa gwamnati ma yana da karfin zuciya ne domin kudin da ake kashewa ba wai mu kan ma mu kananan alake ne jihar da zaka ji an sai kaman kujeru 500 din nan ko da 1500 ce ko ce kujera ka kana maganar wajen miliyoyi 200 da wani kuke magana in an sai magani asibiti aka ce za a rabawa kowa da kowa zai samu don dole mu ga kanmu gaskiya don kawai dai siyasa sun yi su yi ne a dauka ba su to wannan ba daidai bane ni kan bana goyon ba sa a wansu jiyan da ka jojin kujeru 1000 ma wai gwamnati ta saya abunda ma takaici ne shi ne jama'a waɗansu an ba su kujeran ma ko ma su ke sake sayarwa su kara mata kuɗi ma akan abunda gwamnati ta saya gara ma da kuɗin a ce an ba wanda yake son kuɗi kujeran haji a bari wanda ya yi hidiman sa ya tara kuɗin sa a ce ya samu dama ya je amma na haka kawai kowa na jiran kujera ta bulus don ya samu ya hawo gaskiya ba daidai bane kuma gaskiya mu muna daurin gindi duk gwamnatocin da su rage wannan barna sosai muna musu goyon ba su yi domin wansu ma abun mamaki za a yi ba su kujeran ka sa mutum bai da ko kudin cefe ne a gidansa an dauka an bashi a gwamnatocin ko kuma a siyasance ni da kowanne na shaida an kira shi wallahi tallahi bai da kudin da zai cefe ne a gidansa aka ce masa zuwa kujera zai tafi to irin wannan me amfanin sa
kamfanonin jiragen jigilar alhazai dai na cikin gida da flyers na Saudiya sun ce sun shirya tsaf don jigilar barista Abdullahi Muktar shine shugaban hukumar
za mu sa committee da za su dinga la'akari da sa ido akan dukkan ma'aikatan jirgin kuma su bada rahoto akan abin da ya aiwatar bayan an gama aikin hajjin za mu iya bada ga kamfanin jirgin da yafi kowanne hazaka da kwazo kuma a bashi wani kyauta domin ya zama wani hanya na karfafa gwiwa
a matsayin sa na Amirul Alhaji na dindindin rahoto ya nuna sarkin musulmi Sultan Sa'ad Abubakar ya wakilta sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi a matsayin Amirul Hajin Bana Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja Nigeria
mun gode Nasiru masu raro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC haka ne an jima kadan Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya to amma a halin yanzu kwamishin nan yada labaran jihar Kano Comrade Muhammad Garba ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari dalilin da ya sa gwamnatin jihar Kano din ta sallama ma'aikatan wucin gadi 2,620 bayan sun yi fiye da shekaru 8 suna aikin kwasar shara na wucin gadi.
Wannan ma'aikata na wucin gadi ba sa gudanar da ayyukansu ma allura cewa wai harkar sun gaskiya wajen biyan wa'annan ma'aikata. Da aka bayan an tattauna wa'annan matsaloli da sarta yanke shawarar a rushe wa'annan ma'aikata wata kafa kwamiti na musamman mun yi cikakken bincike na a tabbatar da cewa an gaggauta yadda za a sake ɗaukar sababbin ma'aikatan wucin gadi wanda suke da aƙida tabbatar da cewa sun gudanar da aikinsu kamar yadda ya kamata.
Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano kenan Comrade Muhammad Garba. Sai dai ma'aikatan da wannan lamari ya shafa sun ja hankalin gwamnatin ta Kano game da muhimmancin wanzar da adalci a gare su.
Mu dai abin da muke so guda ɗaya gwamnati ta duba irin waɗanda suke ƙarƙashinmu da kuma mu ma 'yan asalin wannan jiha ne ta taimaka mana ta san yadda za ta yi da mu. Muna fatan gwamnati da ta duba wannan koke namu ta shigar da mu masu 'yanci a cikin wannan jiha.
Sanarwar da muka ji gwamnati ta yi gaskiya bata mana dadi ba tunda mu muka zabe ta kuma a ce ta saka mana da wannan abun. Gaskiya dai gwamnati ta yi duba da ido na basira ta yi tunani ta ga abin da ya dace a kanmu.
Game da wannan batu, kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ta bala inda shugabanta Comrade Kabiru Adomin Jibir ke cewa
kungiyar kwadago ta dauki wannan abu da muhimmanci domin abu ne da ya shafi su ya shafi kuma al'umma da dama kuma a matsayin mu na masu ruwa da tsaki dole mu tsaya mu ga mun jajirce a madadin su mu ga cewar wannan abu an yi shi cikin lumana kuma an yi shi cikin gaggawa an biya su hakkin su. Bai dace a ce sai an sallami mutum daga aiki ko kuma an dakatar da shi sannan za a tantance shi ba. Kungiyar kwadago ta jihar Kano ba za ta yi wa wannan al'amari rikon sakainar kashi ba kuma za mu tsaya iya jajircewar mu tabbatar cewa an yi musu adalci insha Allah.
Dangane da batun daukar ma'aikata a matsayin wucin gadi kuwa
kungiyar kwadago ta duniya wacce ake kira ILO convention wanda kasar mu ta Najeriya tana ɗaya daga cikin kasar da ta sa hannu a kai na hana wannan aiki na wucin gadi. Tuntuni dama kungiyar kwadago tana yaki akan wannan abu a matakin private sector don haka ba za mu so mu ji a matakin gwamnati ma kuma an shigo da wannan ba.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Mun gode Mahmud, yanzu kuma lokaci yayi da zamu gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau zamu jingine batun da muke yi na albashin ƴan majalisar dokokin tarayyar Najeriya, mu sake komawa Sokoto ga batun Jamilu Abdullahi. Bawan Allah da ƴan hukumar Civil Defense na ofishin Sokoto ta Kudu suka lakkaɗa masa duka har ya zamo ajalinsa. ƴan hukumar Civil Defense din sun ce sun gudanar da bincikensu kuma a cewarsu Jamilu ya buga kansa ne a jikin bango ya zamo sanadin rasuwarsa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta ce wannan zance ne kawai. Yaya ana tuhumar mutum da aikata laifi zai kuma zamo mai yi ma kansa alƙalanci? Sai hukumar tare da hukumomin shari'a na jihar Sokoto suka nemi 'yan sanda da su yi bincike. Da 'yan sandan suka gudanar da bincike kan wannan lamari sai suka ce lallai biri ya yi kama da mutum. A iya abin da suka gano duka aka lakkaɗa mashi wannan bawan Allah aka kashe shi. Don haka 'yan sandan suka kama 'yan Civil Defense na ofishin Sokoto ta Kudu cikinsu har da DO nasu. Suka kai su kotu, kotu kuma ta tura su gidan kurkuku, inda a yanzu haka suke tsare ana jiran ranar da za su sake gurfana gaban kotun. To amma abin mamaki kuma abin takaici shine har yanzu gawar Jamilu Abdullahi tana ajiya asibiti. Mun tattauna wannan batun da abokin aiki na Murtala Faruk Saninna.
Alhaji Ibrahim, har muke wannan magana da kai ba bin tawaye shi Jamilu Abdullahi ba. Har yanzu tana can asibiti yayin da aka ci gaba da wannan zaman shari'a a kotu.
Wani dalili ne kowace hujja ake da ita ta ajiye gawarsa tun daga watan Mayu har zuwa wannan lokaci a asibiti?
tun farko a bayanin da shi kanshi dan uwan mamacin ya taba yi wa wannan fili idan masu saurare za su iya tunawa ya bayyana cewa da an zo da shi a nan gida domin da an zo da gawarsa ma'ana kenan a gida domin a yi mata sutura daga baya sai aka ba su shawarwari ciki ko har da shi mai unguwar wannan unguwar da take wacce ake kira Dambuwa wanda ya ba su shawara cewa kada a yi saurin binne shi tunda wannan al'amarin yana cikin bincike saboda haka kada su binne shi sannan su kansu iyalan mamatan kusan sau tari su jami'an na civil defense suna zuwa musu da tayin cewa da Allah su yi hakuri dai a binne shi gawar Jamilu Abdullahi yasu sai a ci gaba da gudanar da bincike akan wannan lamarin to amma ƴan uwan ne suka yi tsaye ne saboda su ana su tunanin dalilin su nan haka shine da zarar aka ce an binne gawar Jamilu Abdullahi to suna ganin watakila wannan ne zai iya kawo sauki wurin sauƙaƙa kashi magana ko kuma a kashi ta ba tare da watakila an gudanar da cikakken bincike ko kuma shari'ar kamar yadda ya kamata ba.
Murtala a nan asibiti ai likita yana iya gudanar da bincike duk abubuwan da yake so ya bincika cikin kwana guda ya rubuta rahoto in ya so a binne shi. Su hukumomin da wannan abu ke hannunsu wato na game da binciken wato su 'yan sanda da kuma su kansu masu aikin likita asibiti irin masu binciken gawa din nan babu abin da suka yi ne kawai an ajiye gawar ce kawai ana kallanta ana jira wai sai an kammala wannan batu?
Eh to a hakika ne gaskiya duk da yake 'yan sanda a lokacin da nemi ni su bani ko kuma su bayyana mini cikakken binciken su likitoci akan gawar ta Jamilu Abdullahi abin da bai suka tabbatar min da cewa likita dai ya tabbata sun ce sun nuna min ba sa son su bani wannan bayanin wanda yake kaga wani bangare ne na binciken da suke yi kuma ba sa son suna bada binciken da suke yi a fili to amma a fahimtar da nayi shine sakamakon dai da aka bayar shine waɗannan raunukan da ke fuskanta kamar yadda masu saurare watakila suka iya gani a shafinmu na Facebook wanda aka laka hoton na gawar ko kuma hoton shi Jamilu Abdullahi jinkaɗan kanin Allah ya masa rasuwa suna iya ganin kamar raunuka wanda suke a fuskar shi wanda to su kaga a nan ne su dai likitoci sun tabbatar da cewa waɗannan raunukan ne suka yi sanadiyar mutuwar tashi to kaga yanzu abin da ake bincike shine shin ya aka yi waɗannan raunukan suka faru shin an doke shi ne kamar yadda su iyalan shi marigayi Jamilu Abdullahi suke zargi koko a duka ne koko a ya duka kansa ne a garu ko kuma ginin wannan cell din ko kuma wani tsare shi din da inda aka tsare shi din kamar yadda su ƴan jami'an na civil defense suka faɗa kaga wannan ne babban abin da ake nema a tantance a raunukan da ke jikin sa
ya zuwa yanzu Murtala suwa da wane ne suka shiga cikin wannan batu
kamar yadda muka ambata tun farko ko kuma shi ɗan uwan shi Jamilu din yayi bayani sun aike da takardu na neman a shigo musu saboda ba su da karfi ba su da gata to bayan kamar yadda masu saurare suka sani jin wannan shiri da gidan rediyo America ya yi akan Jamilu Abdullahi wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa gwamnatin jiha ta ga cewa ita ma ya kamata ta shigo ciki to ita shi gwamna kansa lokacin da ya bada umarni ne ga wani sashi da ke ga ita gwamnatin jihar ta Sokoto domin a yi cikakken bincike akan wannan lamarin domin a kawo masa rahoto domin a san matakin da za a ɗauka ko kuma in ma na taimaka su waɗannan bayan Allah ɗin wato iyalan marigayi Jamilu Abdullahi sai a taimaka musu ta duk hanyar da ya kamata ko da ta ɓangaren shari'a ne ko ma ta menene wanda yanzu haka gwamnan yana jiran a kawo masa wannan rahoto wannan binciken. To bayan wannan ita kuma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta gwamnatin tarayya da ke Sokoto ita kuma wace wannan aikin ta ne kai tsaye sai suka shiga cikin binciken wannan lamarin kusan ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki ganin cewa an miƙa wannan binciken ga hukumar 'yan sanda kamar yadda masu saurare za su ji cikakken bayani daga shi jami'in wannan hukuma ɗin da ke jihar Sokoto.
Sunana Barista Hamza Liman Dogon Daji, State Coordinator, National Human Rights Commission in charge of Sokoto State.
To na fahimci cewa kai ne kake wakiltar iyalai ko kuma ƴan uwan marigayi Jamilu Abdullahi wanda ake zargin cewa ya rasu ne hannun jami'an tsaro na civil defense. Shin menene ya faru tun lokacin da watakila ka shiga kariyar wannan case ne?
Abin da ke ya faru shine mun samu koke daga ƴan uwan murgayi Jamilu Abdullahi, suna koke akan cewa hukumar civil defense sun kashe musu dan uwa nasu, that is murgayi Jamilu. So da muka samu wannan korafi daga gare su, sai muka ce aya to abinda zamu yi matsayin mu na hukumar kare haƙƙin ɗan adam, zamu je mu ma mu yi bincike, sannan mu ga cewa mun taimaka musu, mu ga cewa in har suna da haƙƙi an kwato musu haƙƙin su. Mun je mun samu commandant na civil defense, mun zauna da shi mu yi maganganu da shi akan wannan case din da ya faru. Ya gaya mun cewa shi ma yana bincike, ya sa ayi bincike akan wannan abun da ya faru. Sannan da aka kare binciken, ya ce ya tura ma Ministry of Justice, ma'ana ma'aikatar shari'a ta Sokoto State, domin su ba su shawara dangane da wannan case din. So alhamdulillah kuma mun samu mun duba wannan file din, muka duba wannan investigation, ma'ana bincike da su ƴan civil defense suka yi akan kisan da ake tuhumar ƴan civil defense din. So sai muka cewa ba mu gamsu da wannan binciken da suka yi ba. Alal misali, kamar kai ne, a zo a ce dan danka ya faɗa da dan dan wani, kuma aka zo a ce wai kai uba kai ne har kuma wani abu ya faru, kila dan danka ya kashe dan dan wani, a zo a ce kai uba kai ne zaka yi bincike, in kai bincike kuma wannan binciken naka da shi za a amfani. Da dokance muna da wani magazine na law da muke cewa Nemo Judex in Kosa Suwa, ma'ana mutum ba zai zama alkali ba a case din da yake case nashi ne. Dan danka ya yi laifi da dan dan wani sun yi faɗa, an samu misunderstanding, wai a ce kai zaka yi bincike, duk da yake ba kai ne alkali ba, amma da wannan bincike da kai da shi ne kotu za ta yi amfani. So su ƴan civil defense da suka ce su yi wannan bincike, da binciken da suka yi nasu da shi ne ake son wai kotu ta yi amfani wajen yanke wannan hukunci, ko ƴan civil defense sun aikata kisan gilla na shi Jamilu ko ba su yi ba. Muka ce ba mu aminta ba. Abinda za a yi, a tura wannan case file din a Officin Commissioner na ƴan sanda. Alhamdulillah, shi Director of Public Prosecution na Ministry of Justice Sokoto da ita ma Permanent Secretary, mutane na masu kirki kuma masu tunani, suka zauna suka yi tunani da kansu, su ma suka tura wannan case, suka ce police su yi bincike. Tunda police they are neutral, ba su san ƴan civil defense ba, ba su san National Human Rights Commission ba, ba su san Jamilu Abdullahi ba, za su yi bincike ne tsakani da Allah. Alhamdulillah kuma su police suka je suka yi nasu wannan bincike din. Aka zauna mun je mun samu shi Commissioner of Police, muka zauna da shi muka lura da shi duye da abubuwan suke. Daga ƙarshe dai sai su ƴan sanda suka yi bincike, suka gane cewa lalle shi ƴan civil defense sun aikata wannan laifi da ake tuhuma su da shi. To shi ne sai suka gurfanar da su a gaban kotu. Sai yanzu abinda ake ciki, an gurfanar da su a gaban kotu, kotu kuma ta tura su gidan yari, su ƴan civil defense din, a matsayin holding charge. An daga case din sai 28 of this month, that is August.
To a mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa da shi jami'in na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya, da kuma mutumin da gwamnatin Buwal na jihar Sokoto ya dora masa alhakin bin kadin wannan batu na kashe Jamilu Abdullahi da ƴan civil defense na Officin Sokoto ta Kudu suka yi. Masu sauraro, Allah Ubangiji ya tsaya mana, amin summa amin.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu karkare shirin na yanzu da takaitattun labarai.
Mutane a garin Ferguson a jihar Missouri a nan Amurka sun taru a yau Lahadi don yin tattaki ba magana don girmamawa ga yaron nan Michael Brown din shekaru 18 da farar fatar dan sandan nan Darren Wilson ya harba a bara. Tuni dai dan sandan ya ajiye aikinsa, an fara tattakin ne kuma daga inda aka harba yaron ne kuma sa'o'i 4:30 a kwance kafin a dauke gawarsa a ranar 9 ga watan Agustar bara.
To sai kuma da hantsi, idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a gugun Najeriya, muke fatar za ku sake lalubo wannan sashe na sashen Hausa domin jin wani sabon shiri. Har ma za ku ji yadda ambaliyar ruwa ta lalata fiye da gidaje mai tan a Misau da Dara zuwa can jihar Bauchi. A halin yanzu kuwa, a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.